muta kamar da 8.5 da Life Mar zamani wato mun halarci wani taro na wata kungiya ta matasa musulmai ta jihar Kano gaba daya mai suna Kano City Muslim Youth Association wato adunaci suka tabbata suka ci ana kiran wannan kungiya Kamya kuma sun yi wani taro ne wanda ya hadar da al'umma da dama daga kananan hukumomi zamu so mu ji su
Assalamu alaikum sunana Zahiruddin Idris Sama'ila daga karamar hukumar tsanyawa local government ni ne chairman na wannan kungiya mai albarka Kamya kuma alhamdulillah na ji dadin gayyata ta da aka yi da nazo sakamakon naga irin gudunmawar da suke bayarwa addinin musulunci shi ya saka ni na shigo cikin wannan kungiyar domin nima in bada goyen baya ni abun babban abun da ya burye ni da duk wani abun da ta musulunci ba za su yadda ba nima kuma ina daya daga cikin wannan kungiya nima aikaci ne a federal ministry of interior wato ma'aikacin civil defense naji daɗi da wannan gaita kuma mun gode Allah ya saka alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kungiya ta mu
su ba mu so mu suna
sunana Zaruddin Muhammad Garba daga karamar hukumar Gwarzo naji daɗi kasancewa ta wannan dan kungiya kuma insha Allah zan bada gudunmawa 100% sakamakon gudunmawa ce ga addinin musulunci mutum ma baya ce baya kishin addinin musulunci ba in Allah ya yarda zamu kokari zamu fara da wannan kungiya karamar hukumar Gwarzo za ta zagaya ta kara da kauyuka da kuma cikin gari in Allah ya yarda zamu aiki tukuru 100% zamu hada hannu da hannu mu aiki a wannan kungiya Allah ya mana jagoranci Allah ya ci gaba Allah ya ciyar da addinin musulunci gaba Allah ya taimake mu gaba kida
to zamu so mu da su
Assalamu alaikum sunana Kamar Shamsuddin Salisu Sani shekar mai daki na wakilci kungiya ta ta hadin kai da shugaban garin shekar mai daki a wannan kungiya ta hadin kan musulmi na Kano State gabaki daya to muna mika godiya daga Allah subhanahu wataala da yuna wannan rana mai takar farin ciki da mu jadirce 100% saboda manufofin wannan kungiya da mu ma akan sa miki to in Allah ya zama bar gudunmu 100% in Allah ya zama je mu duk inda muka shiga mu fita mu ga an samu ci gaba a wannan kungiya assalamu alaikum wa rahmatullah
idan zaka kai tsaye muna sada shugaban wannan kungiya cewa za mu so mu da su
sunana Imam Muntaka Abdul Malik
ina makasudin wannan taro
makasudin wannan taro shine na da shugabanni na kananan hukumomi 44 na wannan kungiya ta mu
dama babu ke
eh sai a cikin farkon wannan shekarar muka samar da wakila a dukkan kananan hukumomi
sai aka samar da su zabe ne ko nadi aka
eh yanzu nadi ne na riko kuma yanda constitution din kungiya ya tabbatar
su ya ci shin ya wannan aikin kungiya yake
aikacin wannan kungiya dai shine taimakon addini a mataki na farko kuma taimakawa matasa samar musu ayyukan yi da wayar da kai kan harkokin zaman lafiya inda ga cikin kenan
me sauro ci addinan da yawa wannan addini
eh addinin mu na musulunci
kungiya ta fara aiki ne ko ku yanzu ake sa ran za ta fara
a ta fara aiki tun shekaru akalla 4 da suka gabata
kamar me da me take irin aikace
a ta musu gabata ta musuluntar da kristoci akalla mutum 7 zuwa yanzu an sama wa matasa maza da mata sana'o'i akalla mutum 200 sannan mun yi wa dalibai registration na wayek neko da sauransu
shi chairman me ake so a cimma
abinda muke so mu cimma shine ci gaban wannan jiha ta mu da ma kasar mu Najeriya da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma baki daya
wannan kira ko jan hankali ne gare ka ga sauran al'umma ganin cewa su shigo irin waɗannan abubuwa dan ganin cewa an ciyar da addinin gaba
muna kira ga jama'a baki daya da a miki tsaye a shiga irin waɗannan kungiyoyi na matasa na taimakon addini da al'umma baki daya domin a samar da al'umma ta gari
daga misali idan mutum yanzu ya ji wannan tafiya ta ku yake son kuma ya bada gudunmawa ya sai ya baya
zai iya tuntubar mu a babban ofishin mu da yake nan Gwale unguwar Sharada Fistri in ya zo ofishin mu ya tuntuba ya nema ko ya zo babban masallaci a makarantar primary ta Ja'in ya tambaya to za a yi directing din sa zuwa ofishin mu insha Allah
na fahimta wato kofa abu da take
eh kofa abu da take dukkanin al'umma maza da mata
Abubakar Sabo akan mita 88.5 da LFM Mare Zamani daga ofishin kungiyar matasa musulmi wato Kamya dake karamar hukumar Gwale